A shirin mu na nishadi, a yau mun samu bakoncin Halima Ibrahim Yusuf, sabuwar jaruma a Kannywood. Ko me dalilin da yasa ta tsunduma a masana'antar ta Kannywood?
Ni actress ce a Kannywood, kuma to ban dade da shigowa ba.
Kamar shekara nawa kika da shiga masana'antar?
Ban yi shekara ba, ma
kici shekara ba. Me ji hankalinki har kika shigo wannan masana'anta?
Saboda na dade ina son in join in Kannywood. Ban samu opportunity din batun farko sai daga baya na samu dama like da yadda mun da aka yi daga gida bayan na tambaye su dan kuma ina da interest gaskiya sosai a Kannywood na dade da ke kam ina so
me da hankalin ki har kike sha'awar ki ke rika fi
no suna bani sha'awa Allah na dade ina so ya zama passion dina akwai abubuwa da yawa da ake karuwa da shi a film din Kannywood. So ni ma na so dai in zama one of mutanen da za su koyar da abu ma al'umma masu kallo.
To kin jin da yan kin ce kike dade da fara film ba? Au kin fito a Finaf ne kaman guda nawa?
Na fito a Finaf ne kaman guda 8 yanzu.
A wata tara? Kike kike da kafar dama?
Eh,
wani irin sakonni yawanci kike isarwa a Finaf nan ki?
Eh to sakonni ne na most especially mata da maza ma in particular da kuma maza da kuma tarbiyan da iyaye kamata su mai ƴaƴansu su sa ido akan ƴaƴansu da irin mutanen da ƴaƴansu ke mu'amala da su su sa musu ido da kuma mata wanda suke da son yin selecting irin mazaje da suke so su aura masu a ni sai wane ne ni sai mai kuɗi ni sai kaza kin gane
to kin ce kin dade kina son ki shiga harkar sun samu dama ba me ya hana ki a wannan lokaci
gaskiya karatu ne da kuma ina tunani in na tambaya a gida ba za a banna ba
me kike karanta a makaranta
na karanta computer science
ke kike hakura da fagen da kike karanta ba zaki aiki ba harkar sun zaki
ba wai ba zan yi aiki ba kin ga like I've always wanted yi acting a matsayin passion ina dan kuma I'm so proud to be a computer scientist
kina son ki yi film a matsayin sha'awa ba a matsayin sana'a ba
a matsayin sana'a ne da kuma sha'awa duka a lokaci daya
idan kika samu aiki zaki aiki ko ko film din zaki dauka a matsayin aiki
zan yi aiki
zaki hada guda biyu
zan hada guda
biyu amma ba zaki mai da hankali ki yanda ya kamata
eh to idan na samu aiki ko da na samu aiki so zan yi film because na riga na fara film din kafin in samu aiki kin ga to duk da yake ina son yin film sosai so zan yi film
a wannan dan ga ganin lokacin kuka fara film shin kun fuskanci wasu matsaloli
ban fuskanci ko wani matsaloli ba illa matsalolin stress kawai burina like burina mutane su yi alfahari da ni da irin sakon da muke mika musu da kuma in gana ni ma mutane sun karu da ni ko ta wani irin hanya ko hanyar taimako gurin sana'a ko taimako gurin makaranta
to a cikin tunani da kika yi waɗanda kika ce ni wanne ne kamar bakan da ne wanda kika fito
gaskiya na fi son film din Uwarbari
a matsayin me kika fito
na fito a principal character din like main character din movie din wanda ina mika sako na hakuri da ke kam
a matsayin mai hakuri
a matsayin
mai ana kika karatu
a Federal University of Technology Yola
yanzu wani film kike ko yanzu kike samu wani film din zaki
to dai akwai film din da muke yi yanzu wanda kamfanin Ian Tama Multimedia wanda Hafizu Bello shine director din film din Wuta a Masaka
a me zaki
a principal character din film din
ni ce
film actress din like to film ne wanda yake koyar da cewa idan iyaye suka nuna musu ga abin da suke so su zama a rayuwa ko suke so su yi a rayuwa su kyale su saboda a ƙarshe akwai achievement da yawa kuma film ne wanda na fito a film ne akan yan film kin gane wanda ni ina so in yi film amma kanin mahaifiyata kawuna kenan wanda baya so in yi film duk da cewa marayin ya ce ni ban da uba ban da mahaifi a film din mahaifi na rasu so mahaifi shi kuma yayin mahaifi kanin mahaifiyata baya so in kuma a ƙarshe dai na samu film din da nake ya ce nake shi wanda yana hannun hukuma san da ni din ni da baya so in yi film din yana zagin kuɗin mu ba kuɗin film ba kuɗin halal bane kuma da kuɗin na taimake shi
daga baya yana gane kuskuren sa ya amince
yana ganewa
to madalla malama Halima Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.